kasance yanzu mata ku taya na addu'a ce dan jamila a cikin duhu hakan ce tambarin kyan a gurin ta ya kasance kuma ce mai kyan manufar jamila wace alijita ce yake kadawa
jamila gimbiya jamila jamila gimbiya jamila
jamila gimbiya jamila ta jamila gimbiya jamila sanin jamila ke kwana lafiya dai ata ki kare daukaka ne kin yi sa'a da ke ake fadi ne kyau da kyauta halin ki babu sai ne inda kamata abun ki sun ya bare sanin jamila abi ki ka'ida ne
jamila
Oh,
gaskiya ne ina san ki. Love you dear you are. Soyayyar ruwan zuma da daɗi. Yeah you are a superstar. Yarin yake ce kece a zuciyata. Yarin yake ce kece a zuciyata.